Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, Nomad da Lord da kuma Niya. Haka kuma na iya samu Alpha Radio na Kumasin da ke kasar Ghana. Su kuma su na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mawasare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC, sai dai wannan karanta da Yusuf Aliyu Haran da muke da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. To, a cikin shirin za ku ji tattaunawar da Nasiru Adamu Elika ya yi da mataimakin sakataren mai kula da shirye-shirye da sadarwa tsakanin kungiyar ofishin kwadagon Najeriya, wato Comrade Nuhu Toro. Sai kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin tattaunawar da abokin aikinmu na talabijin sashen Turanci Head Adams ta yi da mataimakin sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka mai kula da al'amuran Afirka, wato Tibonagi. Sai Rulon Mukhtar Abbas ya kawo mana labarin wasanni a takaice daga kasar Ghana, amma fa duk waɗannan sai Yusuf Aliyu Harande ya kawo mana cikakkun labaran duniya.
Ladan, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware muddin ta ci gaba da take-takenta na tsokana fada. Shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta mutunta makotanta ba da iyakokinsu ko 'yancin yaucin ƙasashe. Maimakon haka, shugabannin Iran suna sace dukiyar ƙasar don su azurta kansu, su kuma ta da hankali a fadin ƙasashen Larabawa da kewaye. Shugaba Donald Trump ya nanata cewar yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 ta dakatar da ƙasar Iran da ayyukanta na nukiliya ya fidda Amurka daga ciki, babban nasara ce ga shugabannin Iran. Ya kuma kasafin kuɗin sojoji da kusan kashi 40 don su samar da ayyukan da ya dace da tada hankali da kasashen da Siriya a yankin kasashen Siriya da Yemen. Sabon bincike ya bayyana da cewar yakin basasa da aka yi a Sudan ta Kudu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 382 fiye da adadin lambar da ake da su a da. Rahoton da aka fitar daga makarantar tsafta da kiwon lafiya ta Birtaniya ya ce kimanin rabin mutane da suka mutu sun mutu ne sanadiyar tashin hankali, saura kuma sun mutu sanadiyar wasu cututtuka da rashin samun kulawa ta musamman. Sakamakon ya fito ne sanadiyar ƙididdiga da aka yi na yawan mutane da suka mutu da kuma yawan mutane da aka hassasa da kuma adadin mutuwar da aka samu. Yayin da Sudan ta samu 'yancin kanta a watan Disamba na shekarar 2018, shekaru biyu da rabi kenan bayan samun 'yancin kanta daga Sudan. Mai ɗakin shugaban Amurka Melania Trump za ta ziyarci wasu ƙasashen Afirka guda hudu a watan gobe. Wannan shi ne ziyartarta ta farko a ƙasashen duniya. Mai ɗakin shugaban Melania za ta ziyarci ƙasar Ghana, Malawi, Kenya da Masar a satin farko na watan Oktoba, a cewar wani bayani da ya fito daga fadar White House yau. Ta ce ranar 1 ga watan Oktoba za ta zama ranar farko da za ta fara tafiya ƙasashen waje, inda za ta ziyarci ƙasashe hudu masu kyau da ban sha'awa a nahiyar Afirka. Ta bayyanar da hakan ne a lokacin wata ganawa a birnin New York daidai lokacin da ake gudanar da taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Matar shugaban ta ce ta kagara ta yi wannan tafiya don yaɗa manufofin shirinta na Be Best, shirin da yake mai da hankali akan ƙananan yara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewar ƙaruwar keta haddin bil'adama da kuma takawar al'umma da danne haƙƙin su a siyasa a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na sa alamar tambaya akan sahihancin zaben shugaban ƙasar da za a yi a nan gaba. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matakan musgunawa, haƙƙoƙin bil'adama da danne haƙƙin jama'a da bayyana ra'ayi da gudanar da taro cikin lumana da aka yi musamman da hankali daga ƙasashen tun daga shekarar 2017. Wani mutum uku ganin muhimmancin zaben shugaban ƙasar da za a yi a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, ofishin babban ƙawancen kula da haƙƙoƙin jama'a na lura da cewar kashi 35 cikin 100 na ƙaruwa saboda haƙƙoƙin jama'a da aka alamar ka ketawa a can Demokradiyyar Kongo, rabi kuwa sun sadar da aikin hakan. Shugaban hukumar fannin ayyuka da haƙƙin haɗa gwiwa da fasaha, Georgette Ganiyo, ta ce an aƙalla an tilastawa 'yan gudun hijira, an tilastawa mutane hana su yin zanga-zangar lumana. Ta kuma ce an yi wa shugabannin jam'iyyun adawa da masu kare haƙƙin jama'a da 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya barazanar ta tsorata su. Ta kuma lura da cewar wannan musgunawa ce da ake yi wa a faɗin nahiyar, yayin da karuwar hakan yake afkuwa. A sanadiyar ba a hukunta waɗanda suke wannan ayyukan.
Yusuf Aliyu Haranda kenan aka saurara da labaran duniya. To bari mu fara da tattaunawar da abokiyar aikinmu na sashin talabijin Hyde Adams na sashin ta yi da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da al'amuran Afirka Tibun Nagi, inda yake mata bayanin matsayin Amurka game da zaɓe a Afirka, ga kuma abin da yake cewa.
Oftentimes it's assumed that the United States supports opposition candidates in all of these African elections. The absolute truth is, and I can't underline this strongly enough, that the United States has no candidates in any election.
Kusa a kowane lokaci ana cewa Amurka na marawa 'yan adawa baya a zaben ƙasashen Afirka. Batu na gaskiya shi ne, ko kusa, Amurka ba ta da wani ɗan takara da take marawa baya a kowane zaɓe, kuma a kowane lokaci. Abin da kawai muke marawa baya shi ne tsarin da aka bi, ko kuma ya kamata a bi. Da zarar an bi tsarin da ya dace, wanda baya da matsala, wanda zai samar da sahihin zaɓe, wannan shi ne babban burinmu, kuma abin da kodayaushe muke fatar gani kenan. Don Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo suna da damar su zaɓi duk wanda suke so, muddin an yi zaɓen cikin adalci.
To kana murna da abin da ka gani yanzu?
Let me put it this way. I have gone from being pessimistic to being more agnostic. Oftentimes, unfortunately, people are focused on the day.
Bari in ce bana son in zamo mai mugun fata, sai dai mai fatan alheri. Sau tari mutane sukan mayar da hankali akan zaben da ake yi, wanda sau tari za ki ga ranar zaben ya tafi ba da wata matsala ba. Amma sauran ranakun tafiyar da sauran harkokin zaben su ma suna da ɗimbin muhimmanci. Domin a cikin waɗannan ranakun ne za a tabbatar da duk waɗanda ya kamata su jefa ƙuri'a sun jefa, sai kuma bayan zaben yadda zaben ya kaya, tare da tabbacin cewa wanda jama'a suka zaɓa shi ne aka ƙaddamar ranar da ya kamata a yi hakan.
To bari mu leƙa ƙasar Zimbabwe gani yadda aka samu sauyin gwamnati a cikin jam'iyya guda. Kuma ba shakka Amurka da sauran ƙasashen duniya sun taka rawa wajen samun wannan sauyin. Ga bisa dukkan alamu canjin yana kan tafarki mai ma'ana. Kowane taimako Amurka za ta sake wa ƙasar domin ta sake farfadowa har ta sake shiga cikin dangi.
We sure hope that change is real changes on the horizon, because the fact is that Zimbabwe could be one of the stars of Africa.
Da kawai zamu yi fata shi ne canjin da aka samu shi ne, domin yanzu ƙasar ta Zimbabwe ta zama ita ce kan gaba a ɗaya daga cikin labarai a nahiyar Afirka. Amma batu na gaskiya ba wani bangaren da kasar ba za ta yunkura a kan shi ba. Yanzu kawai babban abin da ke da muhimmanci shi ne zaɓe, domin majalisar dokoki ba shakka ta sa wa kasar takunkumi akan abin da ya dace a ce an yi a kasar.
Allah, 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 haɗa kanmu a firar kanmu so juna, manufarmu a nan da mu tangana, zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai mai girma kuma da lumana saban tsari na Afirka na Nkuruma hakika gwarzona yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da
fare to yanzu kuma sai a can Najeriya inda Nasiru Adamu Ilkaya ne ya tattauna da daya daga cikin shugabannin kungiyar kwadago ta Najeriya wato Comrade Nuhu Toro akan batun yajin aikin da za su fara gobe. Nasiru kuma ya fara da tambayar sa ne inda a kwana kan wannan batu na goben.
Majalisar kolin kungiyar kwadago ta NLC ran 19 ga watan Satumba watan da muke ciki ta zauna ta tattauna musamman maganan karin albashi kuma ta baiwa shugaban kungiyar kwadago Comrade Ayuba Wabba umurnin cewa idan gwamnati bata biya wannan sabon albashi da muke kirarin a biya ma'aikata kungiyar kwadago ta shiga yajin aiki na jan kunne har illa masha Allah in Allah ya kai mu karfe 12 dare za mu shiga yajin aiki duka Najeriya ma'aikatu gabaki ya duk za su daina aiki insha Allah.
Wannan larabin dama nan ne ai za a samu wannan daren.
Haka ne. Mun riga mun bada umurni wa jihohi kungiyoyin mu gabaki ɗaya kuma insha Allah mun san za su dauki umurnin nan ba da wasa ba.
Kun ce wannan yajin aikin na gargadi ne kwana nawa kenan za a yi a dakatar?
Ai har illa masha Allah yajin aiki ne na gargadi na jan kunne. In gwamnati ta ga ya dace a zauna a tabbatar cewa an amince an bawa ma'aikata haƙƙin su alhamdulillah in kuwa ta ki fallilla alhamdu sai mu ci gaba
amma wata kila labarin da muke mu samu gwamnati na cewa wannan ma karin sai ma kamar watan 12 ne za a yi karin albashi wa ma'aikata
to yanzu idan ka dubi yanayin da ma'aikacin Najeriya yake ciki kudin da ake biyan albashi 18,000 bai isan ma'aikaci mafi kankanta ya ma sayi buhun shinkafa yara za su tafi makaranta idan yara ba su da lafiya a cikin wannan 18,000 din ne za a nemo a zaburo a sa a biya kudin asibiti
nawa kuke ma bukata ne ya zama mafi karancin albashi da zai kamsu
65,000 muke bukata a biya ma'aikaci mafi kankanta albashi a Najeriya
daga naira 18,000 zuwa 65,000
insha Allah
wannan kowa yaji ai zai ce kun yi hadama
ba batun hadama idan ka dubi abinda ake kira a turance cost of living index yanayin rayuwa a yanzu wannan 65,000 din ma ba isan ma'aikaci da matarsa da yaya guda hudu ba isansu za ta yawata ba
bazan manta ba lokacin da kuka yi zanga-zanga ko neman yajin aiki da aka kara kudin man fetur lita daga naira 87 zuwa 145 mutane sun ce su kawai ba ruwansu da ku fa
mutane ba su ce ba ruwansu da mu ba ba su fahimci manufan yajin aikin bane amma ina tabbatar ma cewa in kai ba ma'aikaci ba ɗan uwanka ma'aikata ne ya shafi kowa a shiga yajin aikin nan
abinda nake faɗa ma no toro na san kun yi zanga-zanga da dama a gwamnatocin baya kun yi nasara wannan gwamnatin da wancan karin farashin kuka ce yan jari hujja sun kwace kasar nan mutane da yawa waɗanda muka yi da su suka ce su dai Allah ya ba su dai kuɗin siya sun yarda da gaskiyar gwamnatin nan cewa da gaske take za ta taimaki kasar nan ne
ta ai mu ma mun faɗa jiki magayi kowa zai ji a jikinsa ba yanda za a yi a ce muna da man fetur a ce kuma mu saye ta da tsada jiki magayi kowa yana ji a jikinsa
To akan wannan batun ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku akan ya za a shawo kan wannan lamari da ya kici ya kicin yawa amma kafin mu bude muku layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan
mu biya ta Kano mu shige Naija sun dau mulkin kai ba wani ja inja dan sun kawo hijja amani aboki afuwaja daga nan mu zai yare ce a fabolta su ma can dosun yayanta Musa yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hau mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ke ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahijanan ba alfaharu kuma ga ihsani basharu daga nan jirkin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sab sab ko mu ga mulkin nan na da biddaku a kasar sadakan sa suke iko ba ka jin ga wani yayi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutambangi sai barzabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi nke tara kogi sai belji na duba kasa da yawan jeji sun dau yanci kowa yaji tuni kwango suke yin karaji ba sa kaunar mulkin belji Allah 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 hadakan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran farko daga Azare. Wane ne daga Azare?
Kuna tare da Baba Sadiku dan Baba Unguwar Adama Kwata.
To Baba Sadiku, me ra'ayinka game da wannan batu? Subhanallah. Ga suka mun layin Baba Sadiku ya yanke. Gaskiya layin Baba Sadiku ya yanke. Muna magana ne akan ra'ayinku shin ina mafita akan wannan batu na yajin aiki kowane lokaci akan magana guda ake. Wannan lamari yaki ci yaki cinyewa. Ba to ga kira daga Niger, waye daga jahar mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Amma don Allah ka share duwanka, ka share duwanka.
Kuna mu ga Ibrahim mai wankin hula da rufe gode a kin ba.
To Ibrahim mai wankin hula, me ra'ayinka?
To gaskiya ni ra'ayina mafita ɗaya ce. Ainihin wayannan manyan mu na ƙasa da ake tura musu kuɗaɗe bangaren albashi ga malaman makaranta ga 'yan sanda ga masu aiki ofisoshin da ya kamata a ce albashinsu ne ke da tsoka to ba a yin haka nan to gaskiya idan ba ainihin an gyara albashi a bangaren ainihin malaman makaranta ba da sauran ƙananan ma'aikatu ba to babu yadda za a samu ainihin ci gaba a rayuwa ta talakan Najeriya saboda ainihin wayannan ƙananan ma'aikatan idan Allah ya hukunci ana musu albashi mai tsoka to mu ƙananan 'yan kasuwa za mu zo kowa jin daɗi amma su
to mun gode kwarai Ibrahim mai hula Allah sa wannan shawara naka ya kai ga hannun da ya dace muna Kaduna yanzu ai a Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam wa ke magana
Alhaji Baɗi insha Allah Shu'aib Ahmad daga Kaduna Najeriya
To Alhaji Mahmud me ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina ka ni ma gaskiya ina goyon bayan wato wayannan wato ma'aikatan saboda idan kai misali kaman da wanda ya saka ina yake magana a dubi malaman primary yanda suke sune amma na kasan kenan wallahi especially na jihar Kaduna suna cikin kaskanci inda za ka ga cewar wasu haƙoƙi nasu sai dai a cikin romas cewa ana basu amma a gaskiyar magana wanda bai sani ba za ka ga cewa lallai zai haka ne amma kuma in ya san ina system ɗin ko ya tambaya za ka ji ba haka ba ne sa'annan kuma za ka ga an shisha musu alƙawura ku dubi wannan gwamnati ana mata biyayya sosai kamar yadda ake amma ya kamata a ce sun ka dubawa kuma sai a ce idan an ƙari farashin ka zai hauhawa. To yanzu shirafan da aiwa ma'aikaci kari ko kullum farashin kara hawa yake yi to ya za a ce haka ina fata dai ina roƙon Allah ya sa a sulhunta dai ta duba saboda mene ta duba al'umma irin cikin halin da za a shiga ta duba a zauna a sasanta dai
to mun gode kwarai Alhaji Mahmud har yanzu dai muna cikin Kaduna waye a Kaduna
to assalamu alaikum mai magana shine Akarami daga Sheikh Akargo mai Kaduna shugaban kungiyar martalaka na kasar jihar Kaduna
to jawo mu je Akarami na hankalin kai karkata game da wannan batu
gaskiya muna goyon ba dubu bisa dubu miliyan bisa miliyan a kala bayan Allah na albashi haba mai 60,000 da wasu abubuwa
to
kudin makaranta kiwon lafiya haba abinci ne yake don Allah yana gaggauta ba su ga kuɗi ana kashe mai yan tsatsa tsugu ko kuma an wasu wasanni ko zarce zarce ka ma zo kashin duniya ga ana kashe kuɗi miliyan kuɗi haba a gaggauta kara musu duk da kamar ta maguna nawa ne ma Najeriya ma
ko nan wasu kasashen Afirka ma san biyan gwatsun albashi man tana mu masu man fetur masu ma'adanai masu noma masu waye da aka gwamba mu talakawa kara wasu albashin nan gaskiya kafin karshen shekarar nan.
To mun gode da wannan ra'ayi naka a karami, Allah ya sa kuma mahukunta sun ji wannan kira naka. Muna Bauchi yanzu, ai Bauchi.
Bauchi kuna tare da Abdu dan Yaro Gadiya.
To Abdu dan Yaro, don Allah rage rediyonka.
Wato wannan abin da ake magana kai batun kare albashin nan muna koyon baya gaskiya 100%.
Ai me? A kara?
A kara. A kara kware da gaskiya.
To me yasa ka ce ke ya kama?
Ka fada ga makaranta ga asibiti ga abubuwa da layo da kullum. A ce 1000 za ta yi mutum. Kuma ga yadda ƴan siyasa yake ba su dumbin kuɗi wanda ayyukan ko ba su ne suke aikin kasa ma'aikata su suke aiki.
To. To shi mun gode kwarai Abdu da Yaro.
An fahimci mu a sasu kar amanta da yan fahimci.
To yayi kyau.
Wannan shi ne. Kuma ya kamata a kara musu.
To yayi kyau Abdu da Yaro. Muna cikin Bauchi har yanzu, ai Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kabiru mai kaji sai dai.
To Kabiru mai kaji ka share duwanka, ka share duwanka Kabiru. Kuma je wuri.
To na kace, na kace.
To ja mu je.
A ni sai wannan ke so ba da ma'aikata da gwamnati. Ayi hakuri gaba da asasanta bai kamata shiga yajin aikin nan ba.
To yayi kyau.
Mu talakawa za mu shiga wani hali a cikin wannan yajin aikin. Ga asibiti marasa lafiya rasu ta gayyara da sauran ma'aikatai don Allah na roke su danna asasanta da gwamnati tarayyar Najeriya. Ita kuma ta mutu adalci ba su hakkin su. Assalamu alaikum, ta ci lafiya.
To so mun gode kwarai da wannan shawara naka. Wace magana, waye mai kiran mu na gaba?
Magana da Abdullahi Gwandu daga Celsius.
To Abdullahi Gwandu, me ra'ayinka game da wannan batu?
Wallahi muna ba da goyon bayan da karin mutane albashi.
To ka yi yajin aikin kenan ko? To Allah ya sa mahukunta sun ji wannan shawara naka. To muna magana ne akan me kuka ya kamata kuke jin ya dace a yi domin a kawo ƙarshen wannan kikika kan da kowane lokaci in an tashi sai dai yajin aiki yajin aiki tsakanin gwamnati da ma'aikata. An gazcin matsa waye akan layi.
Muhammad Sani Ahmad ne daga home local government.
To Muhammad Sani daga home, to muna jin ka.
Wato gaskiya abinda yake da akwai ana wa shawara wato malamai da ma'aikata sun fahimci kare ko ba gaskiya ba. Amma fi sabilillahi halin da ake ciki su ce wai a ƙara musu kuɗi har 60,000 da wani abu daga 18
gaskiya
su ba su yi adalci ba saboda haka su duba
aka ce hagun wani damun wani. To mun gode Muhammad Sani yanzu muna Bauchi. To mun gode da wannan shawara kuma Allah ya sa mahukunta sun ji. Muna Bauchi, waye Bauchi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Sama'il Laisfawa kashin madaji kamar hukumar Gambe jihar Bauchi.
To Sama'il, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina dai alhamdulillah muna goyon bayan karin albashi amma kuma zahiri wannan shugabannin kwargo shi shugaban kwargo Ayubawa ba. To ba wani al'amari ba, Najeriya nan ne ana liƙe ana buɗin nan nan ana toshe nan nan ana toshe nan na goda su kuma halin jama'a suke ciki a sasanta wannan magana domin a taimaki al'umma saboda rayuwar talakawa ga yadda suka shekaru suna da matsaloli don Allah duba wannan da fatan za ku tashi lafiya mai magana Sama'il Laisfawa.
To mun gode Sama'il Laisfawa da kafin madawaki. Muna magana ne akan yadda za a shawo ko a samu mafita akan yawan yajin aiki, maganar ƙarin albashi. Shin me ya dace a yi? Me ya shawarwarinku? Kowane lokaci aka tashi babba abin da za a yi shi ne a ce a shiga yajin aiki, a ja layi tsakanin gwamnati da ma'aikata. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin na yau da labarin kwamitin daidaita kwallon kafar kasar Ghana, inda mataimakiyar maza kujerar kwamitin Madam Lucy Quis take baiwa Black Queens goyin baya ta lashe kofin na Afirka na mata.
wadda kasar Ghana za ta karbi bakuncin sa yayin gabatar da wannan wasa karo na 11 wadda za a yi a nan birnin Accra da Cape Coast. Blast Queens dai dama sun jima suna dakon lashe wannan kofin sauki, manin uku suna isa wasan karshe a shekara ta 2001, shekara ta 2003 da kuma shekara ta 2007, amma ba su samu nasara ba. Amma wannan karon sun sha aradu sai sun lashe kofin a nan kasar Ghana. Kofin gasan nan na matar Afirka da ake sarari a nan kasar Ghana na za a kiwaya da shi nan kasar Ghana da kuma wasu kasashe na Afirka. Da kamar yadda na nuna bayan an killace kasar Ghana da kofin na gasan na karo shekara ta 2018, za a kiwaya kasashe kamar su Nigeria, Cameroon, Zambia, Equatorial Guinea, Mali, Afirka ta Kudu da kuma Algeria, yadda al'umma waɗannan kasa masu sha'awan wasan kwallo su kuma da su kalli kofin. Tsohon mai koyar da Accra Hasafuku wasa Frank Nuttall ya nuna aniyansa na yin aiki da kuma sai Asante Kotoko in ta nemi gudunmuwarsa. Nuttall ɗan ƙasar Scotland dai an nuna cewar an same shi yana samun hurɗa da kuma sai Asante Kotoko bayan murabusin ɗin kuciyanta Pakwesi Faben a matsayin babban mai koyar da Porcupine Warriors ɗin wasa watanni 7 kacal da kama aiki. Nuttall dai wadda a shekara ta 2017 ya koyar da Accra Hasafuku wasa a gasan Ghana Premier League ya faɗa cewar a shirye yake yayi aiki kuma zai gabatar da kansa da zaran Asante Kotoko dai ta nuna sha'awa a kansa. Ya faɗa cewar kuma sai Asante Kotoko babban club ne a Afirka wacce ke da tarin magoya baya. Babban jami'in zattarwa na kuma sai Asante Kotoko George Mwaku ya nuna cewar tsohon kocin su Pakwesi Faben da ya rabu da club, an shakan shi ne da kuɗi dala 50,000 ya sanya hannu wa club ɗin Afirka ta Kudu. Pakwesi Faben ya dai murabusin ne ba zato ba tsammani a matsayin kociyan Kotoko watanni 7 kacal da kama aiki. Shi wannan tsohon kociyan na Kotoko ya bar matsayin nasa kuma aka gano shi a cikin wani hoton video yana shawartawa da wani club a Afirka ta Kudu. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware muddin ta ci gaba da take-takenta na tsokana fada. Shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta mutunta makotanta ko iyakokinsu ko 'yancin ɗiyaucin ƙasashe. Maimakon haka, shugaban Iran suna sace dukiyar ƙasar don azurta kawunansu, sun kuma tada hankalin a faɗin gabas da tsakiya da kewaye. Sabon bincike ya bayyana da cewar yakin basasa da aka yi a Sudan ta Kudu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 382 fiye da adadin lambar da ake da su a da. Rahoton daga da makarantar tsafta da kiwon lafiya ta Birtaniya ta bayyana da cewar rabin mutane da suka mutu sun mutu ne sanadiyar tashin hankalin, saura kuma sun mutu sanadiyar cututtuka da rashin samun kulawa na musamman. Mai ɗakin shugaban Amurka Donald Trump, Melania Trump, za ta ziyarci ƙasashen Afirka guda 4 a watan gobe, wanda za ta ziyarci ƙasashen a karo na farko. Mai ɗakin shugaban Melania za ta cika wanda za ta ziyarci ƙasar Ghana, Malawi, Kenya da Masar.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Wato, ciki ko hadda shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke shiryawa ta gabatar. Yanzu Amadu Kwadoko a nan sashen Hausa, musamman Yusuf Aliyu Harande da ya taimaka muku gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya bada umarni. Sai injiniyanmu Cedric, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.